Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfil Hashin Gumal tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau Laraba 22 ga watan Janairun shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Aisha ba mu kanin labarai.
An soma zaman shari'ar tsige shugaban Donald Trump a majalisar dattijan Amurka da aka tafka muhawara kan tsarin zaman shari'ar da ta kasance ta uku a tarihin Amurka. Wasu dakarun Amurka sun hana sojojin Rasha da ke yunkurin isa kan wata iyaka da ke arewa maso gabashin Siriya wucewa a wani yankin da ke tsakanin Siriya da Iran. Majalisar dokokin Burkina Faso a jiya Talata ta kada kuri'a game da batun baiwa ƴan aikin sa kai a bangaren tsaro wasu makamai.
Kanan labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya wata tatar baki ta barke tsakanin rundunar sojin kasar da tarayyar Turai game da yaki da Boko Haram.
Wannan tatar bakin ba wani abin mamaki bane. Su jami'an tsaron mu kullun suna gaya mana ana samun nasara, ana samun nasara. To amma irin waɗannan kawo hari sun kace kaza, sun kace kaza, baya nuna alaman suna samun nasara.
Haka kuma za ku ji cewa jiya Talata ne sashin Hausa na muryar Amurka ya gudanar da bikin cika shekaru 41 da kafuwa.
Wa uku muke yi a yau. Na farko bikin cika shekara 41, sannan na biyu kuma muna bikin yadda aka farfado da sashin Hausa. Sashin bai taba zama mai inganci kamar yadda yake a yanzu ba.
Sai ku biyo mu cikin shirin domin jin duk waɗannan rahotannin. Sannan kuma muna tafi da sabon shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne shirya kuma zai gabatar mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro barkanmu da asuba ga cikakkun labaran duniya. Jiya Talata aka fara zaman shari'ar tsige shugaba Donald Trump a majalisar dattijan Amurka, inda aka tafka muhawara kan tsarin zaman shari'ar da ta kasance ta uku a tarihin Amurka, inda za a duba ko ya kamata a sauke shugaban kasar daga karagar mulki saboda saba ka'idar aiki. Babban lauyan da ke kare Trump kuma mai ba fadar White House shawara kan harkokin shari'a Pat Cipollone ya bayyana tsarin shugaban masu rinjaye a majalisar dattijai Mitch McConnell wanda ya shata a matsayin wanda ya dace, wanda ya ce zai sa a wanke shugaban kasar akan batutuwa guda biyu da suka sa aka tsige shi saboda bai aikata laifin komai ba. Jagoran 'yan majalisar wakilai a shari'ar dan majalisa Adam Schiff ya soki lamirin tsarin na Mitch McConnell saboda ba zai ba da damar kada kuri'a ba sai daga baya, kan ko a umarci fadar White House ta mika waɗansu takardu da suka shafi laifin da ake tuhumar Trump a kai. A kuma gayyaci manyan mukarraban Trump da suke da masaniya kan batun tursasawa Ukraine ta gudanar da binciken da zai amfane shi a siyasance. Schiff ya ce ba a shari'a fa tare da sauraron shaidu ba. Wasu dakarun Amurka masu sintiri sun hana sojojin Rasha wuce wani babban titi da ke arewa maso gabashin Siriya a daidai lokacin da dangantaka ke dada taɓarɓarewa tsakanin ɓangarorin biyu, kamar yadda wata ƙungiya mai sa ido akan batutuwan take haƙƙin bil'adama ya bayar cewa sojojin sun hana motocin sojan Rasha wuce wani babban titi da ke tsakanin biranen Kurdawan da ke ƙarƙashin ikon Amurka a arewa maso gabashin Siriya. Su dai waɗannan sojojin na Rasha sun yi yunkurin isa kan wata iyaka ne wanda dakarun Amurka suke da wani kiti ya gitta tsakanin ƙasar Siriya da Iran. A jiya Talata ne majalisar dokokin ƙasar Burkina Faso ta kada kuri'a game da batun baiwa masu aikin sa kai a ɓangaren tsaro ƙananan makamai, bayan da wani harin 'yan bindiga ya yi sanadiyar mutuwar mutane 32 a wasu ƙauyuka biyu a ƙasar. Har yanzu dai babu wanda ya fito ya dau alhakin kai wannan harin da aka kai wa gwamnati da ya dauka, wato da ya daura alhakin sa akan wata kungiyar 'yan ta'adda. Akwai bukatar da ake akwai na samun haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatar tsaro da jami'an tsaro, musamman bisa la'akari da hare-haren da galibi talaka ake afkawa a wata sanarwa da gwamnati ta fitar. An samu karuwar aikin 'yan ta'adda masu kai hare-hare a Burkina Faso a 'yan kwanakin nan, da 'yan watannin baya take zaune lafiya babu matsala, sai a daidai lokacin da masu ikirarin jihadi suka bazu a yankin iyakokin kasashen makwabtaka da su kamar su Mali da Niger.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu duba tatar bakin da ta barke tsakanin rundunar sojin Najeriya da kungiyar tarayyar Turai. Dangane da koma baya da ake samu a yakin da ake da 'yan kungiyar Boko Haram. Hassan mai na kaina na dauke da karin bayani.
A dai farkon wannan mako ne, Majalisar Dokokin Tarayyar Turai ta bayyana cewa babu wani cigaba da ake samu dangane da yaki da Boko Haram, duba da abinda ta kira la'akari da abubuwan da suka faru a 'yan makonnin nan. Majalisar Tarayyar Turai ta ce yankan rago da mayakan Boko Haram suka yi wa wasu mutane 11 da suke garkuwa da su a jihar Borno, da ma wani halin kwantan bauna da mayakan na Boko Haram suka kai wa babban komandan rundunar yaki da Boko Haram din, da ma karin harahare a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Duka alamu ne da ke kara nuna tabarbarewar tsaro a Najeriya. Amma cikin wani abu mai kama da martani, babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya, Lieutenant General Tukur Buratai, ya jaddada cewa sojin Najeriya suna samun nasara a yakin da suke yi da mayakan na Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya da ma sauran yankunan kasar da suke aikin samar da tsaro. Jami'in sadarwa na aikace-aikacen rundunar sojin Najeriya, Kanar Aminu Iliyasu, ya ambato babban hafsan sojin Najeriya na cewa headquarter sojin kasar na nuni da irin shauki da kazar-kazar din dakarun kasar na hoɓɓasan ganin an kawo ƙarshen 'yan Boko Haram din, da kuma irin gagarumin nasarar da ake samu na gamawa da wasu daga cikin kwamandojinsu da makama su da kuma kubutar da hatta waɗanda aka yi garkuwa da su. Duka na nuni da cewar lalle ana samun nasara a wannan yaƙi. Farfesa Muhammad Tukur Baba wani masanin tsaro ne a Najeriya.
Wannan tatan bakin ba wani abin mamaki ba ne. Su jami'an tsaronmu kullum suna gaya mana ana samun nasara, ana samun nasara. To amma irin waɗannan abin nan baraka da ake samu, a ce 'yan Boko Haram sun zo sun kawo hari, sun kashe kaza, baya nuna alaman cewa ana samun nasara. Shin nisa har yanzu kusan shekara goma na 11 an kasa a mulkushe wannan tawaye na ɗaya kenan. Na biyu kuma abinda nake so ka lura, ita a kullun gwamnati na ta ra'ayin kullun tana ce a'a ba a kaza, wato gwamnati yadda muka santa ba na Najeriya kawai ba ne. Gwamnati ba ta so ta fito fili ta nuna gazawanta.
Amma Professor headquarter rundunar sojan Najeriya ta ce waɗannan ma bayanan da ake cewar an kashe 7 na an kashe 10 can da yawansu ba gaskiya ba ne.
Haka sai kudin soja ta ce mun yarda. To amma me gaskiyan abin, me yasa ake kawo hare-haren nan?
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan mai na kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha dauke da sauran labaran duniya.
A jiya Talata ne shugabannin duniya da manyan 'yan kasuwa suka hadu a Davos a Switzerland, inda suka halarci taron tattalin arzikin duniya na shekara-shekara. A jawabinsa, Trump ya ambato nasarorin da gwamnatinsa ta cimma, inda ya yi misali da Canada, Mexico da Sin, yayin da ya barranta kansa da masu sukar manufofinsa na muhalli, har ma ya kira su da masu bakar aniya.
These alarmists always demand the same thing, absolute power to dominate, transform.
Yace su dai waɗannan mutane kullum bukatar su baya wuce neman iko don su mamaye komai, su sauya abubuwa, su kuma yi iko da rayukanmu. Ba za mu bar masu ra'ayin tsauran masu gurguzu ba su bata mana tattalin arzikinmu da kasarmu ba. Yayin da ake mai da hankali kan zaben Nuwamba mai karatowa, manazata sun ce shugaban ya yi waɗannan kalamen ne don neman goyon bayan wasu 'yan kasar. Kana a lokaci ɗaya kuma ya yi gargaɗi ne ga masu sukarsa. Daga ƙarshe, an bayyana sabuwar gwamnati a Lebanon mai fama da rikici a jiya Talata. Lamarin da ya kawo ƙarshen kan gaba kumbaya a ƙasar a daidai sa'ad da ake zanga-zangar kin jinin shugabannin, wadda kuma ta gurgunta tsarin kuɗin ƙasar, to amma kuma an ci gaba da tarzoma. Hassan Diab, wani tsohon farfesa a Jami'ar Beirut mai shekaru 60, ya ba da sanarwar gwamnati mai wakilai 20. Mafi yawansu ƙwararru ne da ƙungiyar Shi'a ta Hezbollah da 'yan jam'iyyu kawance suke goyon baya. Sabuwar gwamnatin da ta zo watanni uku bayan Prime Minister Sa'ad Hariri ya yi murabus ta fuskanci rashin amincewa daga masu zanga-zanga waɗanda ke buƙatar cikakken sauyi da kuma gwamnati mai kunshe da masana masu tafiya daidai da zamani masu zaman kansu da za su iya daidaita matsalolin tattalin arzikin ƙasar da ya taɓarɓare tun daga yakin basasa a shekarar 1975 zuwa 1990.
To a gaida Aisha ta karanto mana labaran duniya. Madalla. Sashin Hausa na muryar Amurka ya gudanar da bikin cika shekaru 41 da kafuwa. A jiya Talata ne aka gudanar da shagulgulan wannan biki a hedikwatar muryar Amurka da ke nan Washington DC. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Mahmud Lalo ya hada mana.
Bikin da ya tattaro wasu daga cikin tsoffin shugabannin da suka jagoranci sashin cikin shekarun da suka gabata. Daga cikin su har da shugaban da aka bude sashin da shi wato David Hoster. A jawabinsa Hoster waiwaye ya yi kan yadda sashin ya faro da ma'aikata kalilan. Yace a shirinmu na farko da ma'aikata biyar muka fara, amma yanzu na ga har ana da ma'aikata 20, ana kuma kan ɗaukan wasu. Connie Steven, shugaba ta biyu da ta jagoranci sashin, tana jamhuriyar Niger a lokacin da aka fara yaɗa labaran. Tace ina jamhuriyar Niger ina wani aiki. A lokacin da aka kaddamar da tashar sashin Hausa, muna tare da makwabtana, muna sauraron rediyo. Har yanzu, ina tuna yadda jama'a suka rika nuna farin cikin cewa Amurka na watsa labarai a kullun cikin harshen Hausa tun daga birnin Washington. Lura da irin bunƙasar da sashin ya yi a yau, ya sa Connie Stevens ta tuna da karin magana da ta ce ya fi burge ta a harshen Hausa. Shima Fred Cooper wanda ya shugabanci sashin sau biyu a matakin rikon kwarya wanda daga shi ne aka zabi Ali Mustapha Sokoto. Godiya yayi kan irin kwazon da ma'aikatan sashin suka nuna wajen ganin komai ya tafi daidai a lokaci na baya-bayan nan da ya jagoranci sashin. Yace ina so na gode muku da irin haɗin kan da kuka nuna mun da kuma duk abin da kuka yi wa muryar Amurka da Amurkawa. Na ganin kun yi aiki na a zo a gani. Sunday Sugawatra ita ce ta wakilci babbar daraktan muryar Amurka Amanda Bennett, ita kuwa jinjina ta yi ga yadda aka farfado da shafin Twitter na sashin Hausa. Tace a lokacin da aka sake kaddamar da shafin Twitter a ranar 5 ga watan Disamba, muna da masu bibiyanmu 153, amma har mun samu ƙarin sabbin mutum 10,000 cikin makonni 6. Shugaban sashin Afirka na muryar Amurka na Gusu Mengesha, wanda ya shiga tamkar ta Bahaushe, ya fara jawabinsa ne da wannan kalamai na raha.
This is my Nigerian outfit.
Anan cewa yake yi, wannan ne tufafi na Najeriya. Sannan ya ƙara da cewa,
by the way, we are celebrating three things today. The 41st.
Bukukuwa uku muke yi a yau. Na farko bikin cika shekara 41, sannan na biyu kuma muna bikin yadda aka farfado da sashin Hausa. Sashin bai taba zama mai inganci kamar yadda yake a yanzu ba. Yanzu muna da ma'aikata 20 da dindindin da 'yan kwantiragi, kuma dukkansu sun kware a fannoni daban-daban na aikin jarida. To tun a jawabinsa na Lale Marhabin, shugaban sashin Hausa Ali Mustapha Sokoto ya bayyana irin sabbin shirye-shiryen da aka kirkiro domin fara amfani da su daga wannan biki na cika shekara 41. Bikin da ya tattaro baki da suka zo daga sassan Amurka domin taya sashin Hausa murnar wannan rana. Da farko ga Hassan Sallau Jibiya.
To jama'a assalamu alaikum. Muna ma sashin Hausa na muryar Amurka fatan alkhairi a yayin da suke cika shekara 41 da kafuwa. Muna muku fatan alkhairi, muna murna kuma muna alfahari da sashin Hausa na muryar Amurka.
To jama'a assalamu alaikum. Sunana Dr. Tumimini Sa'ad, mazaunin birnin Washington DC, kuma asalin dan Najeriya. Na zo domin taya POA Hausa taya su murna shekara 41 da kafuwa da kuma mu jinjina musu saboda gudunmawa da suke bayarwa wajen ilmantar da al'umma da kuma wayar da al'umma kai.
To an dai dabdale yayin wata liyafa da aka shirya bayan jawaban da aka yi inda har aka yanka kek kamar haka. Mahmud Lalo, Sashin Hausa na Murya Amurka a Washington DC.
A gaishe da Mahmud Lalo. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31.49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin sauraron dukkan shirye-shiryenmu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefen Murtala Faruk Sanyin na ya kawo mana sabon shirinsa na baki mai yanka wuya.
Baki mai yanka wuya. Hukuncin kotun koli akan kararrakin zaben gwamna a makon nan ya kai karshen zaman zulumi a jihohi biyar na arewacin Najeriya. Jama'a assalamu alaikum. Tun bayan da kotun kolin Najeriya ta yanke hukuncin soke zaben gwamna Emeka Ehedioha na jam'iyyar PDP a jihar Imo dake kudancin Najeriya a makon jiya da kuma ayyana Hope Uzodinma na jam'iyyar APC a zaman zaben gwamnan jihar, ciki ya dure ruwa a sauran jihohi biyar dake da shari'un gwamna a gaban kotun koli. Tun farko an shata zartar da hukuncin dukkan kararrakin jihohin shida a rana daya. To amma bayan hukuncin na Imo, sai kotun kolin ta dage zartar da hukuncin shari'un sauran jihohin Kano, Bauchi, Plateau, Sokoto da Benue har sai wannan makon. Lamarin da ya kara uzura zaman zulumi a zukatan 'yan siyasa a jihohin. Daga karshe dai jiran ya kare a ranar Litinin, sa'ad da kotun kolin ta yanke hukuncin shari'un hudu. Kana ta yanke cikon ta biyar a jiya Talata. A dukkan shari'un biyar kuma, kotun ta tabbatar da zaben gwamnonin da ke kai sabanin na jihar Imo. Kamar yadda aka al'adanta, hukunce-hukuncen sun faranta wa wasu, yayin da kuma suka bakanta ran wasu. A lokaci ɗaya kuma, suka samar da maudu'in tattaunawa ga masu fashin baki.
Yoni abin da ke damuna, siyasa kasan mu ce ban tsoro.
Idan muka fara a jihar Kano, kotun koli ta yi watsi da karar da dan takarar jam'iyyar PDP Abba Kabir Yusuf ya shigar, inda ta tabbatar da zaben gwamna Abdullahi Umar Ganduje na jam'iyyar APC. Ga abinda gwamnan ya faɗa wa wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari jim kaɗan bayan samun nasara a kotun.
Wannan babu shakka babban nasara ce ga al'ummar jihar Kano. Kuma sai mu gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci da wannan yanayi. Kuma ina so in amfani da wannan dama in gode wa wato hukumar shari'a, saboda sun yi aikin su kamar yadda ya kamata. Sannan kuma ina so in gode al'ummar jihar Kano, musamman malamai da suka yi ta'addu'o'i. To kuma babban abin da yake gaban mu yanzu shine mu samu yarjejeniya, mu samu amincewa, sannan kuma duka jama'a a yafewa juna, a zo a taimaka aiki gabaki ɗaya domin a kawo aiki ci gaba a jihar Kano. Waɗanda ma suke ganin su 'yan adawa ne, to ai ina ganin su ma 'yan Kano ne, kuma duk 'ya'yan demokradiyya ne, saboda ka su ma ina kiran su su zo mu haɗa hannu.
Mun yi kokarin jin ta bakin bangaren jam'iyyar PDP a jihar Kano, to amma hakan bai samu ba ya zuwa lokacin hada wannan shirin. To sai dai a jihar Sokoto kuma, kotun ta tabbatar da zaben gwamna Aminu Waziri Tambuwal na jam'iyyar PDP, bayan ta yi watsi da hujjojin dan takarar jam'iyyar APC Ahmad Aliyu da ta ce ba su da karfi. Mai ba gwamna Tambuwal shawara akan sha'anin siyasa Ibrahim Magaji Gusau yana ganin lokaci yayi da ƴan adawa za su bada kai buri ya hau a jihar ta Sokoto.
Wannan hukunci da aka yi mun tabbata, ko da ma mu mun tabbata haka zai faru, saboda a Najeriya kar ba za a ce ga inda aka yi zabe irin na Sokoto ba. Muna fata wannan abu da Allah ya yi muna ya gwada mu jama'a, ya yi mun ya nuna musu cewa shi ke bada mulki, mu shugabanni za mu kwatanta, za mu mu jama'a aiki kawai da mai shi gwamnati yake bukata ya mu jama'a Sokoto. An yaki an kare, an dade da kare siyasa, kamata ya tunda aka je tribunal mutanen nan su daina yaki, su daina zuwa wata kotu, su dawo su ba gwamnati, su ba gwamnati hadin kai a raye kasa, ba su ta jan al'amari ba, ana tafiya har zuwa lokaci kusan shekara daya ana ta jidali. Mu muna kira ga sauran yan jam'iyyu inda gaske suke su can ci gaba suke bukata na Sokoto, su dawo su goya ma mutawalli baya don a ci gaba da raye jihar Sokoto. Idan kuma ba da gaske suke yi ba, to mu a shirye muke mu kalubalance su duk inda suke so mu kai su.
To sai dai shugaban jam'iyyar APC na jihar Isa Sadiq Acheda ya ce gwagwarmaya yanzu suka fara.
Wannan hukuncin da aka zartar abu ne wanda ya bamu mamaki, don mu muna ganin abu ne aka yi wanda ko alama hankali ba shi da shi. Abinda an kai muna abinda da Bature ka cewa judgment ne aka yi muna ba justice ba. Tuttulakan da jihar Sokoto ya san da aka yi zabe, kuma ya tabbatar jama'a ita ce zabe. Illa ga wannan lokacin dai an yi amfani da wata dama, an yi amfani da wani karfi na mulki, na gwamnati, na lokaci, an yi amfani da area boys, an yi amfani da tuna, an yi amfani da abin da aka so. Mun yi tsammanin za a tsaya muna gaskiya. Shugaban alkalan Najeriya ko kuma shugaban alkalan kotun koli ya faɗi cewa ba amfani da technicalities, ko bai kamata a yi amfani da technicalities wajen shari'a ba, amma mu ita aka yi. Aka yi mana hukunci da ita. Illa dai ba abinda an nan mun roƙi Allah, wanda zai ci amanar mu, Allah na gani, yayi mu aka yi mana zalunci, kuma Allah zai isa muna. Zai san matalakan jihar Sokoto.
A jihar Bauchi ma jam'iyyar PDP ce ta yi galaba, bayan da kotun kolin ta ki amincewa da hujjojin tsohon gwamna Muhammad Abubakar na jam'iyyar APC. Da kuma tabbatar da zaben gwamna Sanata Bala Muhammad na PDP. Abdulwahab Muhammad ya jiyo mana ra'ayoyin magoya bayan bangarorin biyu a jihar.
To ni mai suna Shaibu Lawan, a matsayina na ɗan APC, gaskiya wannan shari'an da kotun koli ta yi gaskiya mu bai mana daɗi ba, har ga Allah. Mu dai kawai an mana abin da aka ga dama ne kawai a cikin wannan yanayi, wannan shari'a da aka yi. Mun daga ita ne muke ga tunanin ita za ta mana, za ta wanke mana kukanmu da sauransu. To amma hakan bai samu ba, dole ne kawai mu ce Allah ya isa kawai.
Sunana Aisha Musa. To mun gode wa Allah subhanahu wata'ala, saboda dama shi muka fito muka zaba, kuma an yi ta yi kuma har ibar haka an zo kotun kolo, kuma Allah ya kara bashi. Saboda haka sai mu koma ga Allah mu san cewa Allah yakan zabi shugaban da ya ga dama mabiyansa.
A jihar Filato, gwamnati Simon Lalong na jam'iyyar APC ne kotun kolin ta tabbatar da zabensa, bayan da Jeremiah Hussaini na PDP ya kalubalanci sakamakon zaben da hukumar zabe ta bayyana a gaban kotun. Zainab Babaji ta jiyo mana ta bakin bangarorin biyu jin kadan bayan hukuncin kotun kolin.
Sakataren jam'iyyar APC a jihar Plateau Bashir Musa Sati ya yi tsokaci kan shari'ar.
Da farko dai muna yi wa Allah godiya, kuma Allah ya bamu nasara tun daga lokacin da aka yi zabe. Mutane sun tabbatar cewa gwamna Lalong ya so, kuma mu yi wa mutanen Plateau godiya da suka zaɓi wannan gwamnati. Kuma muna kira dukkan wasu 'yan jam'iyya da namu da na kowa, banda kowace jam'iyya, ma su zo a haɗa kai domin a ciyar da jihar gaba.
Sunana Alhaji Yaro Ne Rake. Gaskiyar magana, mu mutanen PDP a Najeriya ba a mana adalci ba a waɗannan shari'un da ake yi gaba ɗaya. Tsakanina da Allah, Zainab, ba na zaton dama cewa za a bamu zaben Plateau State.
Bashir Muhammad Acheda malami ne a jami'ar Usmanu Dan Fodio ta Sokoto, kuma mai fashin baki akan lamuran siyasa.
Shari'o'i dai kaga sun to sun wuce kamar da suka gabata, sabanin yanda duk wani mai lissafi ya lissawa. Amma akwai abubuwan da ya kamata mu ji ba dama a ciki, wa'anda yake abin lura ne kwarai da gaske. duk wanda ya san abin da ya shafi kotu da hukuncin kotu ya san abubuwa ne wa'anda yake son sarƙaƙiya da kuma babu wanda ka iya hitowa kai tsaye ya faɗi cewa ga hukuncin da zai kasance, domin kowace ƙara da aka kai gaban kotu ana yanke hukunci ne kan irin shaidanni da kuma maganganun da aka gabata a gabanta. Wannan al'amari na imo yana da bambanci da wasu da suka kasance a baya. Mafi yawan waɗannan shari'un da ake yi na Sokoto da Kano da Bauchi za ka isko cewa shari'u ne wanda duka alƙalai za su yanke hukunci a kan sun amince da hukuncin da aka yi. Amma na imo a kotun ɗaukar ƙara cikin alƙalin da suka yanke hukunci akwai alƙali guda da ya yanke hukuncin cewa bai yadda da wannan hukuncin da aka yi ba, shi ga nashi don haka bai amince ba. To kaga an samu rabon hukunci. Kuma da aka zo kotun ƙoli duk aka ba da shari'un nan aka gabatar da su sai kasance wannan alƙalin shi kadai da ya nashi hukunci, aka nuna cewa lallai wannan hukuncin nashi yana daidai da hukuncin da ya hida cewa a yanki, don haka shi ya sa kotun ƙoli ta canza wannan hukunci.
A nan za mu dasa aya a cikin shirin, sai kuma mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari, Zainab Babaji, Abdulwahab Muhammad da Lamido Abubakar. Cuba Hero Deodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
A gayi da Murtala Faruk Sanyinna. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To a takaice, jiya Talata aka fara zaman shari'ar tsige shugaba Donald Trump a majalisar dattijan Amurka, inda aka tafka muhawara kan tsarin zaman shari'ar da ta kasance ta uku a tarihin Amurka, inda za a duba ko ya kamata a sauke shugaban ƙasar daga karigar mulki saboda saba ka'idar aiki. Wasu dakarun Amurka masu sintiri sun hana sojojin Rasha wuce wani babban titi da ke arewa maso gabashin Siriya a daidai lokacin da dangantaka ke daɗa taɓarɓarewa tsakanin ɓangarorin biyu. Kamar yadda wata ƙungiyar sa ido akan batutuwan take haƙƙin bil'adama ta bayar cewa sojojin sun hana motocin sojan Rasha wuce wani babban titi da ke tsakanin biranen Kurdawa wanda ke ƙarƙashin ikon Amurka a arewa maso gabashin Siriya. A jiya Talata ne majalisar dokokin ƙasar Burkina Faso ta kada ƙuri'a game da batun baiwa masu aikin sa kai a ɓangaren tsaro ƙananan makamai, bayan da wani harin 'yan bindiga ya yi sanadiyar mutuwar mutane 32 a wasu ƙauyuka biyu a ƙasar. A jiya Talata ne shugabannin duniya da manyan 'yan kasuwa suka haɗu a Davos a Switzerland, inda suka halarci taron tattalin arzikin duniya na shekara-shekara. A jawabinsa, Trump ya ambato nasarorin da gwamnatinsa ta cimma, inda ya yi misali da Canada, Mexico da Sin, yayin da ya barranta kansa da masu sukar manufofinsa na muhalli har ma ya kira su da masu bakar aniya. An bayyana sabuwar gwamnati a Lebanon mai fama da rikici a jiya Talata, lamarin da ya kawo ƙarshen kangabakon baya a ƙasar a daidai sa'ad da ake zanga-zangar kin jinin shugabannin, wadda kuma ta gurgunta tsarin kudin kasar. To amma kuma an ci gaba da tarzoma.
To masu raro da kuma haka ne muka ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma kafin mu yi sallama, muna miƙa saƙon ta'aziyar mu ga Sani Adamu Gunal da sauran iyalai. Bisa rasuwar mahaifinsu Malam Adamu na Dungundun, Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya kuma kyautata namu ƙarshen. Masu raro, an muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Za kuma iya ziyarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta yana gabatar da shirin, da kuma Cuba Hero Jedo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau, Mr. Phil Hashin Gumil, ke cewa sai mun sake haɗuwa, an jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum.
Voix Afrique, le monde aujourd'hui.